sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amincin tambayoyin ku assalamu alaikum wannan gidan rido mai albarka dan Allah muna son a ba mu tarihin dan damban duniyar nan mai tashin shin ya mutu ne ko yana raye mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa to idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Adamu Batsukwai malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda yace
sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 da shi a Brooklyn New York a Amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma Mike Tyson Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi dan haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakin sa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa
to da ta yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake
to yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocin sa kenan na farko wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe saboda lura da ya cewa zai iya shahara
to daga anan akai ta fama kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe to daga nan kuma sai ya akai da ya fito ne ya cigaba da harkan nasa na damben ko kuma a'a yaya al'amarin yake
to ana nan kwance tashi da ya kai misali shekara 18 ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda yayi nasarar cin kambun zinari a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1981 to daga nan kuma fa sai ya zamana shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Burbick wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwab daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma muna iya cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe
to yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wannan haka nashi da dambe kamar shekara nawa yanzu misali
in muka duba kenan ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi
Don't let it in the ya wuce dambe wanda la koko ikon gari aka yamma ishi da kai a yamma ka tumbari ya aba ka koda tumba ka duka na da fannu ka tsara koko bi yanka sun kira
ba ta bola ga
ba wanda ji wanda da ko da kalbin kulli kana da rauta tumba sai kana da masu hauki ka tsare ko babbi ko wata ko ya dauki abada
ba da ora aja
to inda da sa Mike Tyson kamar ya haye gudanar da rayuwar sa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi Mike Tyson ya fuskanci wasu kalubale a rayuwar sa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta
to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwar sa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen auren sa ma yayi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace dan nan kuma daga baya ya zo ya aure Lakeha Spicer ita ma a 1999 kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya aure Monica Tona a 1997 to ita kam sun yi zaman aure har 2003
nasa kafin je ga gaba na gaba wadannan aure da yayi rukuni kamar ƴaƴa nawa ya rasu ya bari
Mike Tyson ya haifi ƴaƴa takwas sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda yayi ficen da Mike Tyson yayi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasan sa a 18 ya ritaya yana da shekaru 38 daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara 20 yayi yana ta yayi ta gogwarmayar wannan abin nan din
da dasa wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da yake wacewa wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da sauransu shi Mike Tyson a kotun shari'ar ya fuskanta bayan fitowar sa da wanda ya samu a baya
yayi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an daure Mike Tyson a 1992 kusan algali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a yar shekara 18 da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa wadanda wannan din ya sa bayan shekaru uku da ƴan watanni aka sako shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe to a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da yi
to dakta Mike Tyson da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko kace gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokin sa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyon sa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji to gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa yayi ta fuskantar kalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alƙaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya
to a dakta ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwansa ya rasu ko kuma ya fuskanci wata asara dai haka babba shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa
to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan 300 to kuma waɗannan din gaskiya suka sashi kusan yayi kasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace fadace kamar da na fada yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi kokari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafin sa Undisputed Truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamurayen da suka faru a rayuwarsa
to daga da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe iyaye kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba
to daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7 Allah ya karbi rang Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz ranar 5 ga watan October na wannan shekara da muke ciki 2023 Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada dan kadan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz nagode
kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron gayyatar mu dan ta zai amsa mun gode
to sai aka kace da mu mako gobe dan jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Batukwai malami a kolejin horon malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu wassalam